Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta dakatar da duk wani nau'i na zanga-zanga a jihar. Umurnin ya biyo bayan zanga-zanga da wasu mata suka yi mako guda suna yi don nuna rashin jin daɗin su da sakamakon zaben gwamna da aka yi a jihar da hukumar zabe ta ayyana gwamna mai ci injiniya Abdullahi Sulai na APC a matsayin wanda ya lashe zaben. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya ce sun ɗauki matakin hana zanga-zangar ne don hana taho mu gama tsakanin magoya bayan sauran jam'iyyu.
Tun ranar da aka gudanar da zaɓe aka kuma faɗa wanda ya ci zaɓe da suka fara zanga-zanga mun ba su 'yan sanda ana ta rikiyansu a sare su. To, a jiya mun samu wata rahoto cewa ci gaba da wannan zanga-zanga zai kawo wani mummunan hari daga wani bangare. Shi yasa muka fitar da dokan nan cewa a dakantar da kowane irin zanga-zanga a jihar Nasarawa domin zaman lafiya.
Matan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi wasu kuma suka fito tsirara tun farko sun kai kokensu wa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Nasarawa don bayyana ƙorafinsu kan yadda sakamakon ya zo musu da bazata. Honorable Stella Oboshi, shugaban jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa, ta ce suna zanga-zangar ne da addu'an Allah ya bi musu kadinsu na zaɓe.
Sakamakon zaɓen da aka yi ba abin da aka zaba shi ne aka bamu ba. Shi yasa mata mun yi tururuwa, kuma mata nan ba wai na party ya na PDP ba ne. Akwai mata na NNPP, akwai na SDP, akwai na Labour Party, akwai full-time women haka. A ce zaben governorship da na House of Assembly an yi shi a rana ɗaya. Sai a ce House of Assembly wanda ya kamata a yi announcement na shi wanda ya kunshi ward guda bakwai kawai. Ba iya a announcement na shi a rana din ba, amma sai an samu dama na governorship wanda ya comprise local government 13, sai a ce wai an yi announcement.
Kuna ga kaman zanga-zanga shine mafita game da abin da kuke bukata?
Zanga-zangan da muka yi, mun yi shi na lumana, kuma mun yi shi haɗe da addu'a. Kukan da muke kaiwa Allah a cikin zanga-zangan mu shine Ubangijin Allah mai bai da mulki, ma wanda ya ga dama ya sake hana ma wanda ya ga dama. Shi muke kai mushi kuka, kuma muna nuna wa duniya cewai an toya haƙƙinmu, ba ba mu abin da muka zaba ba.
Masanin shari'a a Najeriya barista Yakubu Sale Bawa ya ce shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya, wanda ya kasance jami'in da ya tattara kuri'u a jihar Nasarawa, ya gudanar da aikinsa bisa tsarin doka.
Zaɓe na shugaban ƙasa da ya gabata kafin wanda aka yi na zaɓen gwamnoni, shi Professor Tanko ya tsaya tsayin daka ya tabbatar da gaskiya. Shi yasa jam'iyyar Labour ta ci zaɓen. Amma a wannan maganar zaɓe na jihar Nasarawa, abu mafi a'ala shine su je kotu, domin tunda an riga an ce ga wanda ya ci zaɓe, sai dai a je election tribunal, a wurin ne za a gabatar da hujjoji da suke da shi cewa an yi abu kaza ba a daidai ba.
Dokar Najeriya dai ta ba 'yan ƙasa damar yin zanga-zangar lumana, amma hukumomi na iya dakatarwa in sun lura lamarin zai iya tada hankali da rasa rayuka da dukiyoyi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.